Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron yau da gobe shirin matasa sallama a gare ku da fatan dukkuna cikin koshin lafiya da wannan yammacin talata 17 ga watan Nuwamba. Kuna tare da mu kai tsaye a nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. A kasar jamhuriyar Niger kuma ana iya kama mu yanzu hakan nan kai tsaye ta FM amfani a birnin Yamai. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Faki
da Halima Jumrau.
Yau ma shirin yau da gobe na kan batun samun guraben karatu a jami'o'i da kuma irin wahalhalun da dalibai ke fuskanta musamman ma a arewa.
When it's like the fifth time so biyar kenan.
Na nema tajan ban samu ba
gaskiya na yunkurin shiga jami'a sau uku
kusan sau uku kenan bazan zargi kowa ba
za ku ji cikakkiyar tattaunawa wannan da Mahmud Ibrahim Kwariye da wasu dalibai a Kano da kewaye za ku ji su a zauren matasa to akan wannan matsala ta neman shiga jami'o'i mun tattauna da Malam Kabir Sufi Said na kwalejin Share Hogen shiga jami'a dake Kano wanda shi kuma ya ta'allaka matsalar akan karancin guraben da ake da su a jami'o'in arewa
gurbin da yake kalilan to kuma sai ya kasance tunda an yauci kansa sai kuma wasu su yi kokarin su mai da shi kaman na al'amarin kasuwanci
To yau filin matasa masu basira na tafi da tattaunawa da Nasir Zarumai, kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar Sokoto. Sai kuma amsoshin tambayar mu ta jiya, inda muka tambaye ku cewa a ganinku menene abu na farko da Malam Adamu Adamu, sabon shugaban ma'aikatar ilimin Najeriya ya kamata ya mayar da hankali akai domin bunƙasa fannin ilimi a Najeriya. Za ku ji amsoshin tambayar da ma sauran bayanan da muke tafi da su duka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
To Jamila bari mu fara da hilin matasa masu basira. Kuma matashin mu mai basira na yau shine Nasir Zarumai kamar yadda kuka ji Jamila ta yi bayani kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar Sokoto wanda ya fara da bada tarihin shi.
So an haife ni a garin Sokoto shekara ta 1973 kuma na tashi a garin Sokoto kuma na yi karatuna na primary da kuma secondary da kuma jami'a duka a garin Sokoto sannan na harka da ta shafi na'ura mai kwakwalwa to computer science bayan na kare na koma Janar Usman Danfodio a nan Sokoto inda na shiga harkoki waɗanda suka shafi harkar ita computer din da kuma koyarwa na fannona waɗanda suka shafi computer a daidai wannan lokaci kuma na bari na shugabanci harka ta dan kasa wato national idea a lokacin da nake shugabantar wannan shiri a jihar Sokoto kuma nake kula da duka na'urorin da ake amfani da su sannan daga nan kuma na bari na tafi a Majalisar Ɗinkin Duniya a inda na yi aiki a Ƙungiyar Lafiya ta Duniya wato World Health Organization a nan kuma har na zama mai kula da ƙididdiga wato harkar da shafi data game da harkar curutoci wanda Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ke kula a kansu daga nan wurin kuma sai a shekara ta 2007 kenan sai gwamna Wamako a wannan lokaci ya yi mini mai bada shawara ta musamman wato special advisor ta hanya wadda ta shafi na'ura mai kwakwalwa da kuma sabuwar hanyar sadarwa wato information and communication technology. Daidai wannan lokaci su abubuwa wa'anda nayi daga nan kuma shekarar ta 2013 tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya nada ni a matsayin wakili na jihar Sokoto a ma'aikata ko kuma hukumar raba daidai wato Federal Character Commission. Wannan wurin kuma na zauna a matsayin commissioner na Federal Character Commission na yi shekaru guda biyu a wajen. Daga baya sai shi tsohon kakakin majalisar dokoki ta Najeriya wato Aminu Waziri Tambuwal da zama gwamna a jihar Sokoto sai ce to ya kamata mu dawo gida domin mu gina jihar mu. A daidai wannan lokacin sai aka dawo da ni aka yi mini commissioner mai kula da science and technology wato kimiyya da fasaha. So wannan shine aikin da na samu kaina a daidai wannan lokacin kuma shine annan ina yi yanzu.
Kin ga matasan ne babu shi yasa dole muka sashi a rukunin matashi
dole bai ma
saboda ya kai 40 da wani abu yawa
to shi ne matashi a Najeriya yanzu ko bai ma a fannin siyasa
sosai
gaskiya kan
Allah ya kyauta
yawa to yanzu sai maganar mu ta tambayar muku
sosai
to a ganin ku menene abun farko da Malam Adamu Adamu sabon shugaban ma'aikatar ilimin Najeriya ya kamata ya mayar da hankali akai domin bunƙasa fannin ilimi a Najeriya ga yadda yawan ku kuka amsa wannan tambayar a Facebook. Aiki ja ko kun san makarantu masu zaman kansu a arewa ba su da ingantattun malamai kuma haka suke karantarwa wanda su kansu malaman wasu karamar secondary suka gama ba da wata sheda mai kyau ba. Shawara ta anan dole a yi takaɗe da riraya a tace malamai na makarantun gwamnati da na masu zaman kansu. Sako daga Munir Sardauna Jos.
Ni a gani na daukan kwararrun malamai masu digiri a fannin koyarwa da kuma ba da horo na musamman ga tsofaffin malamai waɗanda ba su da ƙwarewa mai zurfi da kuma gyara mahallin karatun kansa wato learning environment na ɗalibai sannan kuma a danga sanya ido akai-akai wato supervision a gani ko malaman na tafiyar da ayyukansu yadda ya kamata. Waɗannan su ne abubuwan da ya kamata ya sanya su a jadawalin aikinsa. Na farko saƙo daga Abdulkarim Hassan Macina.
Malamai a Najeriya suna cikin talauci. Albashin da ake biyansu baya kashe musu kishirwa. Misali, mai degree ana biyan shi albashin 43,000. Ta ya wannan zai ishe shi ya ɗauki nauyin kanshi da na iyalin shi, ya biya musu abinci, ya biya kuɗin hayar gida, ya biya kuɗin wuta, kuɗin ruwa, kuɗin asibitin shi da na iyalin shi, har ya kai kanshi zuwa wajen aiki, duk cikin 43,000. Ta yaya mutumin da yake cikin talauci yana tunanin hanyar da zai samo wa iyalin shi abinci ya koya wa ɗalibi karatu har ya fahimta. Ya kamata minista ya yi hoɓɓasa ya ga an yi implementing TSS domin malamai su yi walwala. Malami ya fi kowa wulaƙanta a Najeriya, ba su da albashin kirki. Kuma a ɗauki malamai sosai domin a rage yawan ɗalibai a azuzuwa. Idan da dama a ƙara gina azuzuwa da makarantu. Sako daga Aminu Balagarba.
Abu na farko da zan shawarci sabon ministan ilimi Malam Adamu Adamu shine kamata ya lura da malaman makarantun firamare domin inganta masa albashinsu tare da samun masa isassun kayan aikin da zai taimaka musu inganta karatun yaran. Da fatan Allah ya taimake shi akan aniyarsa ta alkhairi. Amen. Sako daga Prince Umar Marafa Gasol.
Yanzu ga zauren matasa kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da ɗaliban da ya tattauna da su akan matsalar samun gurbin karatu a jami'o'i musamman ma a arewa.
Yawa malama ya suna?
Farha Rabi Aminu.
Yawa. Kin shigo jami'a? Da wannan sakamakon zajar ba kika shigo?
Da jam, but amma wannan ba shine lokaci na farko da na fara applying ba. Wannan is like the fifth time.
Sau biyar kenan?
Eh. So biyar kenan.
Me ya faru har kika nemi shiga jami'a sau biyar baki samu ba? Baki cin jarabawa ne?
Na ci jarabawa. na shuwayak ina na shiniko ina na yi jam na yi passing jam.
How many kika samu a jam?
210 was my first score. 210 and na yi post UME na ci post UME but amma still the admission list ya fito ban ga sunana ba.
Karo na farko kenan?
That was the first time. Second time na yi jam na yi post UME awa kuma still ba sama admission ba. So after bayan na yi da farko na yi na biyu sai na ce instead of in ta zama a gida ba na yin komai why not na yi enrolling in a diploma program ko wani abu. So na yi enrolling for diploma amma duk da haka kuma na yi kokarin in samu admission da jump in again. So na yi trying na karo na uku still ban samu ba. So da ban samu ba sai na bari na ce maybe in na gama diploma zan yi applying da direct entry in samu. So na yi applying da direct entry bayan na gama diploma amma kuma shi ma bai yi working out ba because akwai ba a yi nasara ba. Akwai interview da ake yi a yi selecting
zaɓi ɗaliban da suke neman.
Yawwa, zaɓi ɗaliban da suke neman gurbin karatun. Bayan an yi za su fitar da ɗaliban da za su ba mawa admission. So, gaskiya, I don't know what happened a lokacin. Maybe ban yi meeting requirements in interview ɗinsu ba ko wani abu tun da ba kamar scores suke fitarwa ba a lokacin I think. Wayanda aka zaɓe su kawai za a in aka tashi fitar da admission za a kafe da sunan stars for na DE. So bayan wannan lokacin sai ban ƙara applying ba instead kawai sai na yi applying for wani program ɗin na yi advanced diploma. So it was after na yi advanced diploma na gama. Sannan kuma na yi jam sai na samu admission.
Malam sunan ka?
Abubakar Muhammad Usman.
Da aka shigo jami'a?
Na shigo no through DE. Bayan na yi first attempt ɗina na nema ta jam ban samu ba. Amma na yi post UME na sami 4.38 while su kuma faculty suna son 40 a wannan lokacin. To sai na da yake ba na son zauna haka sai na yi kokari na je na shiga diploma program. So na yi making anan na samu irin point din da ake bukata idan za a shigo jami'a da shi. To da shi na apply kuma na samu.
A takaice sau nawa kenan kai yunkurin shiga jami'a baka samu ba?
Eh so biyu ne kawai.
Ana uku kuma
na samu.
Ana mafa.
Ya suna na Aisha Alfala.
Sau nawa kika yi yunkurin shiga jami'a?
Gaskiya na yunkurin shiga jami'a sau uku. To amma na farkon dai dama na san ba zan samu ba. Ba ni da result a hannu na sai DE na yi tunanin zan sami result ina kafin su yi admitting student. Unfortunately kuma daga baya sai aka nemi result ɗin. In kawo musu koda statement ne na result ɗin su kuma a makaranta ba su bayar ba. To kaga wannan dama ba zai yi ba tunda ba ni da result. Na biyu to na biyun da na nema sai ba su bani ba na saboda na
nawa kika samu?
Na yi diploma. To da na yi diploma na fita da upper credit. To shi dama ake requesting in mutum yana neman admission. To da na nema sai ba su bani ba. Na zo ina tambayan me dalili da yasa ban samu admission ba kuma bayan sun ce indai mutum yana da 3.5 za su bashi admission. Gashi na wuce ma ai ya kamata a ce na samu sai suka ce ai ba mu da literature ina da deficiency na wannan literature sai na nemo za su ban admission. To saboda haka da na ji wannan rai na ɓaci hakuka ne.
Allah sai ku.
Sai na tafi. Da na tafi sai na kuma nema. Na manta ne in rage mazinti. Na farkon ba su gaya mana cewa ba mu da literature ba kawai mun wayi gari ba mu a admission. Sai na biyun da muka fara processing admission ɗin muna ɗan bin hanya muna following up me matsalan da ya hana mu samu na farko. Sai wata doctor anan ta ce mana ai literature ne matsalan mu. In ba literature ba za su ba mu ba. To a lokacin an kusa rufa waye ina ga bai fi saura sati ɗaya ba. Sai na gaya friends ina na ce to kun nemi admission maza ku yi registering WAEC in ba ku nemo ba still wannan ya dan ba su ba ku admission ba. Muka yi maza a satin remain 2 days ma a rufe WAEC registration, muka registration, Allah ya taimake mu, ana muka samu literature, muka samu masana'antar credits din muka kawo musu. Da muka kawo musu wannan da muka samu kenan. Muna kawowa da muka samu literature daga nan ne dai Allah ya taimake mu muka samu admission.
Akar muka lawaye suna?
Muhammad Habib.
Sau nawa ka nemi shiga jami'a?
A kusan sau uku kenan. To zan iya cewa yunkuri na farko dai ba zan zargi kowa ba. Sai kaina. Dalili ko shine na yi jam na da kusan 251 amma kuma saboda wata matsala da na hango kaina na ga ya kamata in tsaya in gama diploma tun da lokacin na diploma. So a takaice dai ban yi post UTME ba balle yin tunanin zan ma samu admission through jam. Yunkuri na biyu shi ma ba zan zargi kowa ba. Kaina zan zarga da kuma kusan in ce ba ni da guidance and counseling a wannan wato ainihin lokaci. Dalili ko shine ba ni da literature kuma still bayan wannan akwai wani deficiency a wato ainihin SSCE nawa kenan. Yunkuri na uku wanda shine na tabbatar cewa na cika kowane ka'ida kuma alhamdulillah na samu admission.
Daga baya ka samu
insha Allah.
Malama Abraham ga shi kin yi yunkuri sau biyar. Idan na tambaye ki a sau biyar dinnan da kika yi me ya faru zaki iya cewa laifin waye kike kika gaza ko kuma a kin sami matsala ne daga wasu ko kuma tsarin samun gurabe a jami'a ne laifinsa ko kuma laifin malamai ne?
Kamar na farko problem din was daga wurinmu because sun ce wai combination din ba na law bane ba, it was for political sciences. So sai muka jira the following year muka yi rectifying. Amma kuma still da courses din da suke so din da proper jam score din da kuma scores in na post UME din, amma kuma duk da haka babu admission din. So I think wannan dai ban san dalilin da yasa gaskiya ba samu admission din ba. Sannan for the third occasion still suka ce combination din ba na law bane ba. And I think courses din su for jam English, government, Islamic studies, the literature. So sun ce wai ba na law bane ba combination. So that was the third time and I don't know.
To wannan yana nufin kenan kamar akwai gaf wajen na sadarwa tsakaninku da su hukumar makaranta? To idan haka ne ku ne ba kwa ne mar cikakkun bayanai ko kuma a su ne tsarin bada bayanan su ga daliban da ke neman shiga ba sa fahimce shi?
Yawa, I think problem din daga system din ne saboda ya kamata in za ku fitar da criteria na admission it has to be okay. Muna san, in fact it's there in the brochure. Zaka duba course din da kake so, for example MBBS unit physics, chemistry, mathematics and English. To kai applying kai filling wa'annan courses din. Abinda ya kamata ayi shine idan an canja kafin lokacin da za a admit students, to sai a sanar da mutane kan cewa admissions na courses kaza an canja requirements din su, ko kuma should in case mutane sun yi mistake, this and this and this and this are the following requirements da muke so for wa'annan courses din. Ko kuma at times ma za ka yi login onto website ko website in jam ko website in makaranta, amma za ka ga babu wani genuine information da yake yi wa mutane bayani.
Ba wani information bayanai cikakku tartibin cikin bayanai.
Babu wasu cikakkun bayanai da suke yi maka bayani akan yadda mutum zai bi ya sama abin da yake so.
Malam Aisha, gashi kin yi wajen sau uku amma na farko da na biyu kin ce laifinki ne, kuma na uku da kika samu cika ka'ida kika samu wani darasi kika koya?
To ni dai zan ce na farko ne laifina, amma na biyu duk da dai ba ni da literature na samu wanda aka ba aka admitin din su kuma babu wannan. To kaga anan zan iya cewa dai ban da rabo ko kuma dai Allah shi ya san matsala. Amma dai na biyu da na samu wannan alhamdulillah, tunda din na cika duk wani abu da suke nema a makaranta, amma dai mun dan ci wahala dai kafin mu samu.
Wani darasi kika koya?
Na koyi darasi da dama wanda yasa ina gaya wa wasu ma cewa in za su nemi admission a Faculty of Law to ga yanda za su saboda tsarin su mutane ba sa sanin tsarin su, amma wanda ya nema muka sani mu yanzu muna nuna wasu cewa ga fa yanda za a yi ku nema, kamar yanda wasu ƴan ungwanmu suka zo suna nema, nace in ba su da literature su koma su nemo kafin su nemi admission. To dai wannan darasi da dama dai mun koya.
To game da wannan matsala ta neman guraben karatu a jami'o'i, mun tambayi Malam Kabir Sufi Said na kwalejin Share Fagen Shiga Jami'a da ke Kano.
Ai, matsalolin musamman a arewacin Najeriya matsaloli ne na rashin yawan jami'o'in yaran da ake fitarwa daga matakin secondary da kuma wasu matakai na gaba da secondary wanda suke buƙatar samun gurbi a jami'a. To dukansu zaki ga abun ya musu yawa, wato ba da guraben ba za su isa ba. Jami'ar da take da niyyar ɗaukar mutum 15,000 sai kiga an samu kamar mutum 200,000 suna neman shiga. To a wannan yanayin kuma zaki ga sai a rasa ta wani mataki ake bi, dole sai kiga an shiga yin wasu abubuwa kuma da suke ba daidai ba, kuma wani zai ga kamar gashi ya cancanta din amma bai samu shiga ba saboda babu gurbin. A kudancin Najeriya akwai jami'o'i masu zaman kansu da suka dan rage wannan matsalar, amma a arewacin Najeriya rashin yawan jami'o'in ya haddasa wannan, wato zaki ga masu neman shiga jami'o'in babu gurbin da za a saka su. Wannan ma abu ne da ya kamata a duba, su masu hannu da shuni ko kuma masu saka jari ya kamata a taimaka musu su yi tunanin bude wasu jami'o'in da dama a arewa domin rage wannan. Wasu kansu a jami'o'in da muke da su a arewa na jihohi da kuma na gwamnatin tarayya din ya kamata a inganta su kuma a yi tunanin ƙara yawan su, domin alal hakika a halin yanzu dai yara da yawa suna cikin wani hali, yaro zai iya shekara 4-5 yana neman shiga jami'a ko bai samu ya shiga ba. To ya kamata a duba wannan al'amari musamman a arewacin Najeriya. Gurbin da yake kalilan to kuma sai kasance tunda an yi cha kansa, sai kuma wasu su yi kokarin su mai da shi kamar na al'amarin kasuwanci. Inda akwai guraben aida ba za a kai ga an yi haka ba. Karancin guraben ne yasa kuma wasu sai su yi kokarin samarwa kansu wata fa'ida ta kansu ta kashin kansu ba tare da sun yi la'akari da inganta tsarin ba. Amma wancan matsalar ita ce ta haifar da wannan din, rashin yawan guraben. Duk inda aka dauki kididdiga za a ga waɗanda suke buƙatar shiga sun ninka waɗanda suke guraben da ake da su har wajen wani lokacin sau 10 ko sau 20 a wasu guraren. Saboda haka akwai matuƙar yawa din kuma da rashin jami'o'in da rashin guraben. Kamar yanzu idan aka duba misali a Kudu, a jihar Ogun, a duba a ga jami'o'i nawa ne, sai a duba a ga jami'o'in da suke a jihar Ogun kadai sun kusa su kamo rabin jami'o'in da ake da su watakila a arewacin Najeriya. Wannan duk abin da ya kamata a duba ne, babu guraben gaskiya. Gwamnatocin jihohi su ma ya kamata a tsaya a duba a ga yiwuwar yadda za a samar da jami'o'i din da kuma su kamar yadda nace a yi kokarin samar da jami'o'i masu zaman kansu musamman a arewacin Najeriya. Rashin jami'o'in da rashin guraben shi ya haddasa wancan wasu mutanen suke kokarin cin kasuwancinsu a dangane da alamar samar da shiga jami'a din. To ya kamata a maida hankali a gyaran ilimi tun daga matakin farko, wato matakin primary, saboda taɓarɓarewar da ilimi ya samu gaskiya ya faru ne daga tushe. Ɗaliban da ake fitarwa daga wannan matakin gaskiya yawancinsu zaki ga wasunsu ma tamkar ba su taɓa shiga aji ba idan suka fito daga waɗannan makarantun. Wataƙila baya rasa nasaba da wato su kansu masu koyarwa a gurin. Ya kamata a ce ana ta ƙoƙari dai, amma ya kamata a ce a duba ƙoƙarin yadda za a inganta matakan iliminsu, sannan kuma a yi ƙoƙarin ganin cewa an samar da malaman da yawa. A halin yanzu akwai makarantu da dama musamman makarantun karkara da za ka je ka tarar wata makarantar da ga malaman ba su kai yawan yadda ya kamata ba, in ka duba yawan malaman da ɗaliban sai ka ga kamar abun ya musu yawa. To wannan ya kamata a fara dubawa tun daga wannan matakin, sannan a zo matakin ita kanta secondary da kuma matakin gaba da secondary da jami'o'in mu, duk ya kamata a duba su. Amma dai a hakika akwai buƙatar a yi ƙoƙarin gyara daga tushe din, saboda yawanci tun daga can ne abubuwan suke alalace. Mutum daga nan ne in ga aka samu aka gyara wannan, to wataƙila samun za ta samu sauƙi da ko sassauci. Abu ne da yake buƙatar abin da a turance za a ce ma holistic approach, wato sai an dago ko ina an cinkari ilimi a duka matakan, kuma a cinkari samar da ababen ayyukan da malamai suke bukata, inganta su kansu malaman, ai kokarin samar musu su kansu da guraben zuwa su karo ilimi, training da retraining na malamai din, sannan ai kokarin tabbatar da cewa dukan kowane mataki akwai abin da ake cewa standard. To amma saboda abubuwa a baya da yadda aka yi shakuratin bangaro da su, aka yi ta yin bin wa'annan abubuwan, to yanzu sai ai kokarin ganin yadda za a yi a gyara. An dauko gyaran, to amma duk da haka akwai bukatar kuma a yi kokari a tabbatar da haka, a inganta su kansu ajujuwan da ake daukan karatuttuka a kowane mataki, a kokarin samar da karin makarantun, kuma a yi kokarin shigo da bangare mai zaman kansa, a samu abin da ake cewa public private partnership a guraren da ake da bukatar haka ne. Wato abu ne da in har ya zai gagarin hukuma ita kadai, to ba laifi a jawo masu hannu da shuni, a jawo masu zuba jari su shigo cikin al'amarin. Abu ne da yake bukatar a zo a zauna ga baki ɗaya, watakila za a iya kiran taro mai mahimmanci kamar education summit, za a tattauna da masu ruwa da tsaki, iyaye da masu hannu da shuni, kowa ya zo ya faɗi a shawarwarin da yake gani, kuma ba wa laifi idan an kwaikwayo daga wasu kasashen da suke da irin matsaloli irin namu, kuma suke kokarin a kan kan matsalolin nan.
Jamila, na'am, kin saurari Mallam Kabir Sufi Sa'id
na
kwalejin share fagen shiga jami'a da ke Kano. Yace karancin gurabe ne duk wasu matsalolin, cikin shawarar da ya bada ya kamata masu hannu da shuni su shigo. Yace idan aka duba kudanci, masu hannu da shuni sun shigo cikin harkar kakkafa jami'o'i, harkar ilimi. To ya kamata, amma
gaskiya ina da ni da wata shawara anan, saboda ko anan ma mutane da yawa da ba sa samun su shiga jami'a suna koyo ko ta TV ko kuma ta gidan radio. To wannan ma ya kamata a ce a dan yi tunanin yanda za a iya koyarwa.
Tsaya. Yanzu ina gida a zaune, sai in koyi kawai sai in shiga karatun jami'a ta talabijin
sosai
ko ta radio ana America.
Kamar ni yanzu koyar yanda zan gyara sautin haka na aikin radio, ai ta YouTube. Kin gani kawai dai sabon abu ne, amma ai television ne. Ta nan naje ina kunna, kina koya min anan, amma kuma in naje gida sai na kunna, ni ma na duba na ga yaya zan yi in gyara sautin.
Kenan kina ga akwai hanyar da za a iya yin amfani da wannan fasaha ta YouTube, wato television ko radio.
Kwarai.
A inganta harkar ilimi
sosai, kuma ina son in ga cewa kamar dai na fannin kimiyya da fasaha din nan sun dan duba, sun ga cewa yadda za su yi amfani da wannan, dan kin san cewa bincike ya nuna kashi 70 na mutanen duniya ba su da internet.
Allah ya sa kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar Sokoto ya ji, kuma zai tunani akai abun ya watsa a duka arewacin Najeriya. To ma saurare, iyakacin shirin kenan, sai gobe haka da izinin Allah mu sake dawo muku da shirin siyasa. Yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti ya bada umarni, sai engineer mu Mr. Jonah, ni ce Halima Jumrau ke sallama da ku, sai gobe haka da izinin Allah. Dai bincike ta zaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.